Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Far'a, Nomad FM da Lol FM da kuma Niya da a birnin Kwanni. Sai tashar mu ta VOA Africa kan mita 101.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya kama ma Alfa Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a iya samu mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 17 ga watan Janairun 2020, Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Masu taka rawa a turka-turkar tsige shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya a kansu. Prime Minister kasar Ukraine yayi murabus a yau Juma'a bayan da aka yada wani sauti wanda aka ji shi yana yin kalamai marasa dadi game da kalaman da shugaban kasar yayi akan tattalin arzikin kasar. Game da harin da Iran ta kai a kwanan baya, kuma rundunar sojojin Amurka ta ce sojojin ta 11 ne ke kwanta a asibitoci dauke da alamomin buguwa a kai.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta yi kira ga babban alkalin alkalan kasar da ya yi murabus, za ku ji dalilinta. A Nijar kuwa za ku ji cewa kungiyoyin mata sun fara wani gangamin wayar da kan mata da ake cin zarafinsu.
Irin walakanci da wahalhalu da mata ka sha a cikin gida, waje da ma wurin aiki.
Daga bisani za mu kawo muku sauran rahotannin da muke dauke da su da kuma shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Masu taka rawa a turka-turkar tsige shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya a kansu. Sakamakon hutun ranar dan gwagwarmayar nan marigayi Martin Luther King a ranar Litinin mai zuwa. Majalisar dattawan ta ba da sanarwar gayyatar Trump a jiya Alhamis tare da sanar da shi shari'ar da kuma tuhumar da ake yi masa. Dole ne ya amsa a rubuce kafin yammacin gobe Asabar. Batun tsige Trump na zuwa ne a daidai lokacin da ake dambarwar siyasa a kasar, sannan kuma ya zo daidai lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat da sanatoci da dama ke fafutukar ganin sun zama 'yan takarar shugaban kasa a zaben shugaban kasar da ke tafi. Prime Minister kasar Ukraine yayi murabus a yau Juma'a bayan da aka yada wani sauti wanda aka ji shi yana yin kalamai marasa dadi game da kalaman da shugaban kasar yayi akan tattalin arzikin kasar. Oleksiy Honcharuk ya faɗa a shafinsa na Facebook cewa ya dauki aikin Prime Minister ne don cika shirin shugaban. Yana mai kiransa abokin koyi da nuna gaskiya da nagarta. Game da batun sautin da aka fitar, Oleksiy ya ce, "Don cire duk wasu shakku game da mutuncinmu da amincinmu ga shugaban, na rubuta wasiƙar murabus kuma na miƙa ta ga shugaban ƙasa, wanda shi kuma zai miƙa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar." Rundunar sojojin Amurka ta ce sojojinta 11 ne ke kwanci a asibitoci dauke da alamomin buguwa a kai sakamakon harin da Iran ta kai a makon da ya gabata a kan sansanonin sojojin Iraki, inda sojojin Amurka suke. Iran ta kaddamar da harin makamai masu linzami a kan wasu sansanonin Iraki biyu domin daukar fansa a kan harin jirgin saman Amurka wanda ya kashe babban janar ɗin ƙasar Qasem Soleimani, kwamandar rundunar sojin juyin juya halin Iran. Wani sojan Amurka ya tuna lokacin da aka harba makamin mai linzami na Iran, har yake cewa
there was just something unnatural about the air, the way it moved, the way it heated up, the shock wave that came in.
Yace iska ta kasance da wani irin yanayi da bai dace da ita ba, wato yadda ta kada da kuma yadda ta yi zafi. Karfin yanayin iskar da ta shigo da karfi ta sa kofar mu ta motsa. Mai magana da yawun rundunar sojan Amurka ya ce lokacin da aka amince sojojin su koma bakin aiki, an yi tsammanin za su koma Iraki ne. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Koriya ta Kudu ta maida martani da kakkausan lafazi akan kalaman da jakadan Amurka Harry Harris yayi, wanda yayi kira ga Koriya akan ta tuntubi Amurka game da yunkurin ita Koriya ta Kudu din na sake dawo da ayyukan zuwa yawon bude ido a Koriya ta Arewa. Wani jami'i a fadar shugaban Koriya ta Kudu ya kira waɗannan kalaman waɗanda ba su dace ba, yayin da ya jaddada cewa Koriya ta Kudu na ci gaba da ba Amurka haɗin kai. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wata yarjejeniyar cinikayya ta Amurka ta Arewa a jiya Alhamis. Yarjejeniyar wadda ta kunshi Amurka, Mexico da Canada, wadda kuma ake kira USMCA a takaice, yanzu za a tura wa shugaba Donald Trump don ya sa mata hannu. Yarjejeniyar ta USMCA za ta maye gurbin yarjejeniyar kasuwancin NAFTA da aka cimma shekaru 25 da suka wuce. Yarjejeniyar ta kunshi sharuɗa akan sarrafa motoci da kasuwanci ta yanar gizo. A watan Disamba bara ne kudirin ya samu karbuwa a Majalisar Wakilan Amurka, inda ya samu goyon bayan manyan jam'iyyun kasar biyu.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. A Najeriya, shugaban babbar jam'iyyar adawa ta PDP Uche Secondus ya yi suka da kakkausan murya kan hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke na zaben gwamnan jihar Imo. Shugaban ya nuna rashin gamsuwarsa da hukuncin ne lokacin da ya kira taron manema labarai jiya Abuja, inda ya kira ga alkalin alkalan Najeriya Tanko Muhammad Deyi Murabus a sakamakon karɓa kujerar gwamnan daga jam'iyyarsu. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani daga Abuja.
Bayan nuna rashin gamsuwa da yadda kotun koli ta tsige Emeka daga matsayin gwamnan jihar Imo, jam'iyyar PDP ta yi kira ga sake duba lamarin cikin gaggawa da kuma janye hukuncin kotun kolin.
The PDP demands that Justice Tanko Muhammad immediately step down as CJN and chairman of the National Judicial Council, as Nigerians have lost confidence in him and the Supreme Court under his leadership.
Anan shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ne ke cewa, bayan zaman da kwamitin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar PDP yayi, muna neman a sake nazari sosai kan dukkanin lamarin da ke kewaye da hukuncin kotun kolin, wanda ya bayyana shi a matsayin zubar adalci. Ya ce sun lura cewa yanzu kotun koli a ƙarƙashin Justice Tanko ta zama wacce ake juyawa. Amma ɗaya cikin lauyoyin da ke kare Hope Uzodinma, barista Damian Dodo, ya ce kotun koli ta bi tsarin doka ne tsantsa wajen yanke hukuncin. Babu son rai ko wata dan ba ko lam'a a cikin hukuncin. Alkalai bakwai ne suka amince da hujjojin da aka ba kotu, saboda haka zai wuya a soki hukuncin.
It's a good judgment based on law. It's not based on sentiment, it's not based on fiction, it's a judgment based on law.
Shi ma kwararre a harkokin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari, ya yi nazarin hukuncin yana cewa,
wato shi wannan hukunci da kotun koli ta yanke ya bada mamaki kwarai da gaske, saboda na bazata ne. A sani na shine wannan shine lokacin farko da kotun koli ta yi amfani da hujjoji da aka bayar na game da sahihanci ko rashin sahihancin zaɓe da yawan ƙuri'u aka canza zaɓen gwamna. A baya abin da yake faruwa shine an cire waɗansu gwamnoni ɗaya ko biyu, to amma an yi amfani da batutuwa ne da maganganun da suka taso kafin lokacin zaɓe. To saboda haka shi wannan hukunci yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ya nuna cewa ashe kotun koli za ta iya amfani da hujjojin da lauyoyi da masu ƙara da waɗanda ake ƙara suke bayarwa don domin yanke hukunci shi a wannan zabe na jihar Imo. Abinda dan takarar jam'iyyar APC yake fada shine cewa hukumar zabe ta soke zabubbukan rumfunan zabe 388 wanda kuma idan aka hada da su shine yake da rinjaye.
A ranar Talata 14 ga wannan wata ne kotun koli ta soke zaben Ihedu Yoha a matsayin gwamnatin jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alkali nura da duniya, shari'a ya talata ta, kowa da taka na data ya aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi ta ra mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ke a ji karshen labari.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To a jamhuriyar Niger kuwa kungiyar da ake kira mata masu dabara wato MDDD a takaice tare da haɗin gwiwar sashen kula da haƙƙin yara a hukumar 'yan sanda sun kaddamar da zagayen unguwannin birnin Yamai da nufin faɗakar da mata hanyoyin fallasa gallazawar da suke fuskanta a zamantakewa don ganin an soma hukunta masu wannan mummunar ɗabi'a. Wakilin Musulun Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Lura da yadda har yanzu mata ke ci gaba da ɓoye zahirin abubuwan da ke faruwa da su a zamantakewar aure, a wurin aiki ko a tsakaninsu da sauran abokan zama, yasa mata masu dubara wato MMD bullo da wata sabuwar dubara domin tunkarar wannan al'amari da ke jefa jinsin mata da 'ya'yansu cikin kuncin rayuwa. Kamar yadda Madam Sule Maryama Gambo ta bayyana a yayin zagayen da kungiyar ta kaddamar a unguwannin birnin Yamai.
Irin walakanci da wahalhalu da mata ka sha a cikin gida, waje da ma wurin aiki, shi yasa muka tara mata. Abinda muke so gaya musu shine komi koyi suke mace, komi cikin sirri take son yin shi, bale in yi sahi harkar cikin gidanta, ta huto waje ta faɗi wani abubuwan da ake mata gani take da kumiya, shi yasa take rihewa. To yanzu lokacin a rihe ya huce, lokacin shi ya huce, a bar rihewa a huto ana hade. In ana hade akwai dokoki da ake bi, wanda duk ya taka doka sanda sai ta bige shi. Hadinnan muke so mata su rika hutuwa suna hade. Wani abin ba abin rihiya bane. Sam
hukumar 'yan sanda ta yi na'am da wannan yunkuri. Mafari kenan sashen kula da kare haƙƙin yara a babban ofishin 'yan sanda na Commissariat Central ta bi sahun wannan tawagar zagayen wayar da kan al'umma. Sufetan 'yan sanda Garba Magaji shine mataimakin shugaban wannan ma'aikata.
Gaskiya abu ne mai kyau, saboda an yi wayan kai mutane wanda suka zo yau, yawanci su basu san ko akwai kaidodi irin wannan da suna iya samu. Basu san ma mu da kanmu zaman mu ba, amma yanzu mun samu dama mu gaya musu inda muke, abun da yake aikin mu. Ba mu taba samu mata zamne haka ana musu magana irin wannan, amma yau da Allah ya sa sun zo, wanda suka ji in sun tafi gida suna gaya ma mutane wanda basu zo ba, su ma sun karu kenan. Kenan abu ne ya kamata a zan ana yi shi lokaci zuwa lokaci.
Kungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ayyukan kyautata rayuwar al'umma CARE International ce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan aiki da ke matsayin wani ɓangare na abubuwan da ta wajabtawa kanta. Madam Abdullahi Furera Inusa ita ce mai kula da hulɗa da ƙungiyoyi masu zaman kansu.
Musganci nan da ake ma mata da yara 'yan matan nan, rayuwarsu baya zake komawa. Mu ko abin da muke so rayuwarsu gyaru, don rayuwarsu in ya gyaru su samu makami cikin gidansu, cikin garinsu, cikin al'umma, don a kiyo mu hakukuwan nasu duk kwajin Nijar.
A ci gaba da yakin da ta sa gaba da nufin murƙushe ɗabi'ar cin zarafin mata, kungiyar mata masu dubara ta bayyana shirin tsara irin wannan zagaye a nan gaba domin jan hankulan maza zalla game da rashin dacewar wannan ɗabi'a da ke gurɓata zamantakewar al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulemu Mumunu Barma da wannan rahoton. To kafin mu je ga shirin duniya Amurka ga wannan sako.
Ga Masu saurare, albishirinku.
Allah ya yi dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi full.
Daban gari.
Masu sauraronmu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna Daban gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida. Kowa ya bar gida. Shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun son rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamurran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma kalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka.
Yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu
matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafin sadarwa ganin yadda kafafin sadarwa na zamani suka zama mana kamar anta da jini
kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki
sai nawa kika siya gaskiya
na ce 2000
a ya wuce gaskiya ya wuce kara mun sai da mai gaskiya da 500 muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da 400
kasuwa
wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa
sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a tafin hannunku
Madalla masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu yana cewa karfe 10 na safe da minti 16 ga shirin mu na gaba
jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda Majalisar Dattawan Amurka ta fara sharar fage kan shari'ar tsige shugaba Donald Trump inda ke zaman farko a jiya Alhamis. Har ila yau shirin zai duba abubuwan da ke sa ran za su biyo bayan wannan shari'a ta tsige Trump wacce ta zo mataki na ƙarshe. Sunana Mahmud Lalo. To Majalisar Dattawan Amurka ta fara sharar fage kan shirin sauraron shari'ar tsige shugaba Donald Trump inda aka fara daukan wasu matakai na fara shari'ar ajiya Alhamis
US senators swearing together
of the impeachment of Donald John Trump
ajiyan kenan sanatoci suke karbar rantsuwar cewa za su yi adalci ga shugaba Trump sannan ɗaya bayan ɗaya suka rataba hannu kan wata takarda a daren na 30 mai zuwa za a shiga wannan shari'a gadan-gadan kuma shugaban kwamitin tattara bayanan siri a majalisar wakilai dan Democrat Adam Schiff shine zai jagoranci wasu mutum shida wajen gabatar da hujjojin su cewa shugaba Trump ya tafka kurakuran da suka cancanci a tsige shi
in the history of the republic
yace a tarihin kasar nan babu wani shugaban kasa da ya taba yin buris da binciken tsigewa yayi amfani da mukaminsa wajen yin rafa-rafa kan kurakuran da ya
tafka
An dai ta tada jijiyar wuya a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat kafin a tsige shugaban na Amurka. Amma shugaban 'yan Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce majalisar su ba za ta bi wannan layin ba.
Precisely, Madam President, so that we can look past.
Ya ce wannan majalisa tana gudana ne yake shugaba domin mu kaucewa kai ruwa rana da aka yi ta yi mu kuma fahimci yadda abin da za mu yi yanzu zai zama abin koyi ga al'ummar da ke tafe. To sai dai 'yan Democrat na ikirarin cewa babu adalci a sauraron shari'ar idan aka ce ba za a ji daga bakin shaidu ba tare da gabatar da wasu sabbin bayanai waɗanda za su nuna cewa shugaba Trump ya rike wasu kuɗaɗen tallafi na soji na ƙasar Ukraine a matsayin makami da zai bayar idan aka biya mai wata bukata da za ta taimaka mai a siyasance. Dan majalisar wakilai a ɓangaren 'yan Democrat Jared Nadler na ɗaya daga cikin mutum bakwai da za su gabatar da ƙarar tsige Trump a gaban majalisar dattawan.
New documents and additional witnesses have emerged that unmistakably.
Yace mun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban ya yi laifi. sannan mun gano wani yunkuri da wasu ƴan majalisar dattawa ke yi na yin shari'a mara sahihanci. To a jiya Alhamis ne dai wata hukuma da ke tabbatar da adalci a fannin gudanar da harkokin gwamnati da ake kira GAOR ta kaice ta ayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump ya karya dokar kashe kudin kasa a shekarar da ta gabata a lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da ya majalisa suka amince na taimakon soji ga kasar Ukraine yayin da ya tirsasawa hukumomin Ukraine da su kaddamar da wani bincike kan abokanan hamayyarsa. Shugaban na Amurka dai ya saki kudaden a watan Satumba ga hukumomin na Ukraine bayan da ya jinkirin kwana 55 ba tare da shugaban kasar wato Volodymyr Zelensky ya kaddamar da bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ba, wanda yana ɗaya daga cikin gaggan 'yan Democrat da ake ganin zai kara da Trump a zaben bana, da kuma ɗansa Hunter Biden kan wani aiki da ya yi wa wani kamfanin iskar gas a ƙasar ta Ukraine. To yayin wannan shari'a, alƙalin alƙalan Amurka John Robert ne zai jagoranci zaman wanda za a fara a ranar Talata. A wata hira da muka yi a baya da Dr. Nasir Danmowa, malamin jami'a jihar Florida da ke nan Amurka, na tambaye shi irin rawar da alƙali Robert zai taka a wannan shari'a.
Shi zai shugabanci abin, amma ba zai yanke hukunci ba. Zai zama kamar alƙali ne kawai. Masu abin da kawai zai faɗa idan su majalisar ta dattawa suka yi zaɓe. Misali kamar ka san muna kusa da sanatoci guda 100, to ana buƙatar sanatoci 68. To Republicans suna da 53, su kuma suna da Democrats suna da 47. To kaga kenan sai kamin a samu cigaji sai 'yan majalisar dattawa Republicans su guda kusan guda 18 ne kenan sai sun goya musu baya. Wannan za a kaga abu ne mai wuya saboda shi shugaba Trump yana da goyon baya sosai a jam'iyyar Republican.
To mecece makomar shugaba Trump idan aka gaza tsige shi a majalisar ta dattawa?
To kaga abin da ke faruwa shi shugaba Trump gaskiya lokacin da ya hau mulki kokari ya samu ra'ayin duka akasarin yan jam'iyyar na abuja na Republican suna goya mishi baya har ya kasance akwai wani tsohon shugaban majalisar mukillai wanda yake shi ɗan Republican ne, maganan cewa wato yanzu babu jam'iyyar Republican sai dai jam'iyyar Trump. Ya kasance yana da wajen kashi 89 cikin 100 na 'yan jam'iyyar da ke goyon bayan shi. To kasancewa haka nan duka 'yan sauran jam'iyyar daman kasan lokacin da suke za ya fito neman takara ba su goyi bayan ya abin nan ba. Su wannan Senator Lindsey Graham da sauran sanatoci duka har ma su kashi suke yi. Amma bayan da ya samu tsayawa takara ɗin kuma ci zaɓe ya zo ya samu jam'iyyar nan rugudu suna goyon bayan shi gaba ɗaya. Sai kasance duka sauran sanatocin nan sun zo suna biyan sahun su.
To duk da cewa masu fashin baki da dama na ikirarin cewa abu mai matukar wuya ne majalisar ta dattawa mai rinjayen 'yan Republican ta tsige shugaba Trump, babu wanda ya iya bayyana tabbacin abin da zai iya faruwa a ƙarshen wannan shari'a. Masu ware da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da Catherine Gibson, sai Julie Lewis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Yalwa, ya ce haramta sabuwar rundunar 'yan sandan tsaron kudancin ƙasa da ake kira a Motakun da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi yayi daidai ganin cewa kafar rundunar ya saba wa dokar ƙasa. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su inganta ayyukan halastattun jami'an tsaro da ake da su a cikin ƙasa don ganin an ɗauke wata baraka ta tsaro da ake da ita a duk jihohin ƙasa baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu. Yace kiraye-kiraye da jam'iyyar adawa ta PDP ke yi wa kotun kolin Najeriya na sake duba hukuncin da kotun ta yanke akan shari'ar zaben gwamnatin jihar Imo. Wani abin dariya ne. Haba jam'iyyar adawa ta PDP. Kun fa san me ake kira kotun koli? Daga ita dai sai Allah. Ina ba ku shawara da kurungumi kaddara. Sai kuma sakon da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace salam VOA Hausa. Al'ummar kasar Syria, Allah ya kawo muku saukin kashe-kashen jama'a da ake yi a kasar ku da ma duniya baki daya. Daga nan sai sakon hadin gwiwa daga Ali Muhammad Adamu da Musa Usman Bularafa suka ce tabbas matsalar rashin tsaro a jihohin Katsina da Zamfara na da ban tsoro musamman na jihar Zamfara. Matsalar na ƙara ta'azzara kamar yadda rahotanni ke nunawa. Gaskiya lamarin sai dai mu ce Allah ya kawo sauki. Sakonmu na ƙarshe shi ma hadin gwiwa ne. Ya fito daga Aliyu Usman da Sani mai lange-lange suka ce salam muryar Amurka. Muna yi wa alƙalin kotun Amurka addu'ar Allah ya bashi ikon tsige mana shugaba Donald Trump tare da amincewar 'yan majalisar dattawan kasar. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Litinin mai zuwa, Juma'a Mubarak, mu huta lafiya. Godiya muke yi.
Madalla a gaida Binta Esira da wasiƙon masu sauraro. Kafin mu ci gaba ga wannan sako. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, masu taka rawa a turka-turkar tsige shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya akan su. Sakamakon hutun ranar dan gwagwarmayar nan marigayi Martin Luther King a ranar Litinin mai zuwa. Majalisar Dattawan ta ba da sanarwar gayyatar Trump a jiya Alhamis tare da sanar da shi akan shari'ar da kuma tuhumar da ake masa. Dole ne ya amsa a rubuce kafin yammacin gobe Asabar. Prime Minister ƙasar Ukraine yayi murabus a yau jama'a bayan da aka yada wani sauti wanda aka ji shi yana yin kalamai marasa dadi game da kalaman da shugaban ƙasar yayi akan tattalin arzikin ƙasar. Rundunar sojojin Amurka ta ce sojojinta guda 11 ne ke kwance a asibitoci dauke da alamomin buguwa a kai sakamakon harin da Iran ta kai a makon da ya gabata akan sansanonin sojojin Iraki inda sojojin Amurka suke. Iran ta kaddamar da harin makaman masu linzami akan wasu sansanonin Iraki biyu domin daukar fansa akan harin jirgin sama Amurka wanda ya kashe babban janar din kasar Qasem Soleimani, wato komandan rundunar sojin juyin juya halin Iran. A yau jama'a, Koriya ta Kudu ta maida martani da kakkausan lafazi akan kalaman da jakadan Amurka Harris ya yi.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ledes Gresham da ta hada mana shirin kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Peter Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a dakace shirin yau da gobe.